Isa muslimin huma hannadu wa inda ka khabbadu au hayyadu wa sab'a tayyibi bil jaziri ibn sulaiman wa bil hadiri wa la tafiru wa ta bil ihmali wa sawsiwa harun min hammali wa man adahu fadu man wa tasimu aliyu min naji wa la du'adi wa ibn abi du'adi min iyadi addabali isaku wa duraidi na hawiyuhum wa gairuhum zarandi kulla quraishi duk wani wanda yake abin danganawa ga quraishawa hizabu ne hizabu ake cewa a cikin quraishawa duk wanda yake ba quraishi to suna irin wannan to hizabu ne ba harabu ba yana da yawa kwarai masu amsa suna hizabu a cikin quraishawa suna da yawa kwarai a kuma dukan madina fa to irin wannan harabu ne da fura kuma da fatahar hali mun adam daga adami duk suna na kwana cikin mutan madina irin wannan to haramu yake zamowa ba hizabu ba cikin mutan madina ba mai ansa hizabu haka nan cikin quraishawa ba mai ansa haramu amma a cikin ƙabilun larabawa akwai wanda yake masu amsa haka din akan samu wata ƙabilar wanda za a yi a samu hizabu din a samu haramu din ma a ciki kama banu zata akwai hizabu banu amir ibn sa'ad akwai hizabu akwai harama cikin banu baliyin akwai a cikin hasabu akwai a cikin hizabu to uhumila laysa gairu milu hurairu uhumila al-hurairu wato al-hurairu tunda ibn fa'il ne na uhumila laysa gairu jumla ce ta itirari tsakanin fi'ili na ibn fa'il an yi imanin hurairu ha'im ba dugo a kai ha'im na hasaɓen nan ba dugo a kai hurairu laysa gairu shi ke nan wanda yake mai wannan shi ne abu usaidu mahaifin usaidu usaidu ibn al-hurairi mahaifin usaidu usaidu ibn al-hurairi hurairu wanda ake masa laƙabi da hurairu al-kata'ili gwanin zuwa yayi sarkin zuwa yayi duk sauran da dugo a kan hurairu ne duk sauran hurairu ne isa ibn abi isa maisara da kuma muslim ibn abi muslim kowanne a cikin su ane masa lakabi da hannadu kowannen su ane masa lakabi da hannadu in ka ga dama ka iya cewa akwai ne habbadu ko a ce hayyadu su duka wa'annan guda uku biyar da isa din da muslim ane masa lakabi lakabi uku ane masa lakabi da hannadu da hakarami da nuni a hakaramin ba mai dugo ba kana cewa habbadu da hakaramin da baba da mai dugo a ko hayyadu hakaramin mai dugo da kuma ya isa da sun amsa wannan lakabban guda uku kenan ka kadin dayyiri kan san da abin dayyib shine Ahmad ibn Sulaiman al-Jariri shi ga takadiri kuma da shi abin dayyib din nan da cewa jariri ne shine wato dan Sulaiman ana son da shi kuma da hariri shi abin dayyib Ahmad ibn Sulaiman ana ce masa jariri nisba ne zuwa jariri ana ce masa kuma hariri saboda yana sai da alhariri kasuwa ne malami ne babba amma kuma dan kasuwa ne yana sai da alhariri shi yasa duk ya haɗa lakabin biyu jariri ne hariri babu a cikin marwaitan hadisi gaba ɗaya sufa wadda ta zo da hammadu wanda ya amsa hannadu a cikin marwaitan hadisi in ba harunu ba harunu shi ne kadai Musa al-Hammad al-Tilakarinsa wato haruna da Abdullah bin Marwan al-Bazzar al-Hafiz to ani masala ka bi da Hammad wani kuma da wani sani al-Hadari da fatahar ha'i da haddan Hadari Abu Ja'far wanda yana yin ruwaya daga Abdurrahman bin Abi Hatim malamin ne wanda ya tara tafsirin nan babba tafsirin Ibn Abi Hatim wanda kuma ya littafin Al-Jarh wa Ta'dil da kuma wasu littafan daban bayan wannan ya 340 ko 327 Baguman kafaɗe shi da ran mahudari wa sakki ne kai kuma sukuni wato kai sukuni da dalɗin ka ce hudiri hudiri kamar Abu Sa'id al-Khudri ɗaya daga cikin marwaita hadisi wato ce da hadisi ko ya rawaita hadisi da 1170 Naje dan du'adu du'adu shi ake fada ba Dawudu ba Ali ibn du'adan naje akwai kuma ibn Abi du'ad al-Iyadi wanda ake dangana shi za Iyadi ibn Nizar wanda shi ibn Abi Ahmad ibn Abi du'ad al-Iyadi al-Kali ne mashhur Jabari Jabari da fata haddal da ba daya shi ne isaku ibn ibrahim al-jabari wanda yana ruwaya daga sauran zaki akwai duraidi kuwa duraidi malamin nahawu abubakar muhammad ibn husain ibn duraidi kafilan nan mashhuriya wadda ta fara da in ma ka raira asiya haka launuhu in ma ka raira asiya ibn shi duraidu ake cewa ba dabaru ba duraidi wannan sa kuwa shi zaran dini suna yin uku suna da kama akwai dabari akwai duraidi akwai zaran diyo wato zaran da din sunan gari ne a kasar asbihana